ซึ่งเนี่ยนะในเพลงสุดซึ่งก็ได้จะมูอันมาเนี่ยมาซึ่งเนี่ยนะในเพลงได้ยูโอ้โหตัวตัวอันพัดเขาฮารุปะบูดาดูดูจูฮูรินว่าตัวไซรัดดะฮ่าอินอิชาระจูอาบาฮารินเดชจูอาซามมีว่าตัวจูอาบูดามมีย่าคุณมาตัวย่ามาบ้ามาตัวดิเดบาฮารินเดชซามมีตัวไอว่าตินตัววันดาดาสัตว์หุกจายเดินอหิรุหุมาตัวนั้นจะไอมาจานาอาคังว่าเอลสุบูฮูรันว่าเอ็นเดสิเคจูอาว่าที่ซึ่งจะดอฟ้าอีชีเนว่าตัวบ่าวไอเชื่อว่าจุดอันสุบสิกาบะจุดอันสุบสิกาอามาคุมาอันสามุบันบันทีแต่การนั้นอรูรีโคลาระบีจะไอนั้นฮัชูวันเดชีเนียจะมัวฟ้าอีซึ่งมาเอาโคลิฟัสว่าฟ้าซึ่งมาเอาโคลิฟัสเอาโคลิฟัสว่าฟ้าเอาโคลิฟัสวะฟะอินดาอันซามุบันบันติยาลวะฟะอิเตนะตะซะตะอาวะตะปะติเชวะอะควายวะอันซุโคกุนะกุดาตะควัสวันดะซูซุนะซุอะดะวันนังวะฟะอิวะซดาดะซะดะฮุกะจายะดุนอะฮีรุฮุมานะกะรชันซุวันดะชีนะวะฟะอินะกะชันซุดีนตะมามินดะวะฟะอิวะซดาดะยะกะดะวะอันซุโคกุนะกุดาตะควัสวันดะยะเชซุอะดะซุวันดะซุวันนังโคกุนะwato sai zamo suna zuwa da siffar wafa'i shi ne tun isara zuwa 15 wato kogi na 15 wanda ake kiransa mutakarin wanda an fada wato dama yana da'ira ta karshe ne a tsarin shi ne wannan littafin ma shi ne kadai a da'ira ta karshe shi ne kadai a da'ira ta karshe to amma wasu malaman sun ce guda biyu ne akwai na 16 ko ji na 16 wanda shi bai kawo ba to shi mutaqarrib din nan dama awan safa'ulun fa'ulun 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 amma ne ta wato sau biyu fa'ulun guda takwas sun da da'ira ta karshe ne ajza'u takwas ne inda ya gabata gare mu a can istasmina asharati ma fara istasmina asharati ma fara to ita wannan da'ira tana da ko juz'ai takwas ne shi yasa ashe awan zai zama fa'ulun 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 to amma wato tana zuwa baitin sai zama ya zo da wafai misali fadin ma'aji da yake cewa wa arwi mina shi'ir shi'iran awisan yana tsirwa tallazi kadara wau wa'arwi fa'ulun yana shi'i fa'ulun rishi'i ran rishi'i ran fa'ulun awisan fa'ulun wannan a wannan misra'in komai yayi daidai ko ba taba kowace tafila ba kowace tafila ta cika da dukkan juz'anta to a misra'i na difa yana si fa'ulun ruwatan fa'ulun laziqat fa'ulun rawau fa'al kaga fa'ulun ta koma fa'al anan ya zama wati ne kenan tunda yake a rarabin ya saba da hasho a hasho awan ya zo fa'ulun 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 amma da yake ya zo rarabin kuma sai aka ce fa'al wa arwi min ash-shi'ri shi'ran awisan min ash-shi'ruwatan laziqat rawau yaka ruwaito ina ruwaito waka wake wanda yake me wuya ni tashi ruwaito wake wanda zai sa duk wasu masu ruwaya wakoki ma su mance da abin da suka ruwaito sun ji nawa to wannan wato shahidin inda yake a shi buharul mutaqarrib ya zo wake kenan to sai ta'i fada shi kuma ishara zuwa bahari na tara zuwa bahari na tara bahari na tara shi ne sari'i sari'i shi ne bahari na tara wanda wato yana cikin da'ira ta hudu kenan ku saboda da'ira ta farko muna da koguna uku da'ira ta biyu muna da koguna biyu da'ira ta uku muna da koguna uku kaga zuwa kogi na takwas an gama da'irorin guda uku na farko daman da'ira ta hudu ita ce aka ce mai yawan koguna akwai guda shida a ciki shi yasa kogi na wato na tara da na goma da na sha ɗaya da na sha biyu da na sha uku da na sha huɗu duk a wannan da'ira take da'iratul mustalaf. To a me shi da ke shi a sari'i awansa mustaf'ilun fa'ilun ko a haka awansa yake mustaf'ilun fa'ilun baharun sari'un malahu sahilu mustaf'ilun fa'ilun. To shi wannan baharin yakan zo wafi ya zamo a rarbinsa ko a rurinsa ya saba da hashunsa shine wato shahidinsa fadin ma'aji da yake cewa azmana salma la yara mislaha ra'una fi shamin wala fi iraq azmana sal mustas'ilun ma la yara mustas'ilun mislaha fa'ilun ra'una fi mustas'ilun shamin wala fi wa shamin wala mustas'ilun fi iraq fa'ilan. Kaga an bambanta tsakanin yanda arorin ya zo da yanda rarbin ya zo ya zama an samu fa'i kenan. Baharin ya zo wafi ne wato wakacin da salma masu duba masu kallo ba za su taba ganin kamarta ba su gama yawansu a Sham su gama yawansu a Iraq ba za su ga kamarta ba. To wannan wato baharul sari'i kenan baharul sari'un malahu sahilu shi ne na tara. Saba ku haɗi kuma ishara zuwa baharul ramali wanda shi awansa fa'ilatun yanda ake cewa wato kaga wancan baharu wato shi wancan mai shida ne shi ma wannan ramalu mai shida ne tunda shi ma ya zo a da'ira ta biyu ne ya zo a da'ira ta uku ne da'irar nan ta uku ita ma tafilarta guda shida ne tafila shida ne take da ita baharu ramali fa'ilatun ramalul afhur tarwihi sifatu fa'ilatun. To inda yake ya zo ishara zuwa gare shi shi ne faɗin mawaƙi da yake cewa ablijin nu'mana anni malukam innahu qatala hafsi wanki zari ablijin nu'mana anni malukam ka isarwa Ru'umanu sako daga gare ni ma'aluka ko ma'alaku wato sako kenan an ce daga nan aka tsago kalmar malaku mala'ika saboda yana da isar da sakon Allah. To ma'alaku innahu qatala hafsi wanki zari ka faɗa masa tsare ni da yayi da sa'in ta sauraro ya tsawaita. To ablijin nu'u fa'ilatun mana anni fa'ilatun ma'alukan fa'ilun kaga ya zamo kenan an samu bambanci ko a lokacin da fa'ilatun ya zo fa'ilun innahu qad fa'ilatun dalahafsi fa'ilatun wanki zari fa'ilatun a nan ya fi fito amma a can dai tunda yake a rurin ya bambanta da hashuwar sai a ce bai samu tamami ba amma ya samu wa fa'i saboda dukkan tafila ta fatika. To sadahu ka fi kuma ishara zuwa bahari na 11 shi ne baharul hafifi wanda shi ne na 11 baharul hafif wanda shi kuma a da'ira ta hudu yake ko baharul hafif a da'ira ta hudu yake ita ma dai tafila ta aishida ne shi yasa wato misalin fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun ya hafifan haffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun wanda wannan baharin yana cikin buhurin da yake fira da shuhura mu a nan ko saboda hamziya a wannan baharin aka yi ta hamziya da tabusiri da ta nafani da batul zarra duk a wannan baharin aka yi su. To misalin inda yake aka samu wato irin wannan a cikin aka samu wafa'i a cikin baharul khafif shine fadin mawaki in qadarna yawman ala amirin nan tasfinhu awla da'ahu lakum in qadarna yawman ala amirin nan tasfinhu awla da'ahu lakum in Allah ya sa wata rana muka samu muka kama amiru to lalle duk abin da yake mana sai mun rama ko kuma albarkacin ku kawai mu tsale shi to in qadarna fa'ilatun yawman ala mustaqilun amiru fa'ilu kaga an sami wafa'i kenan tunda arurin ya bambanta da rarrabin rarrabin fa'ilatun ne anan ko da yazo arurin aka ce fa'ilu nan ta fi nan ta fi min fa'ilatun ku auna da mustaqilun kulakum wato an shafe ma'ana ya koma fa'il to an samu wafa'i kenan a wannan baharin baharul khafif wanda shi ne na 11 ja jinin ishara zuwa bahari na uku wanda shi ne basidi innal basida ladayhi yufatul amalu mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun to shi ma wato misalin inda yake ya zo da wafa'in fatin zuhairu ya hari la urma minkum bi dahiyatin lam yalqaha suqatun qabli wala maliku ya hari la mustaqilun urma yan fa'ilu minkum bi dahiyatin minkum bi da mustaqilun yakin fa'ilu kaga anan an daga gani an samu wafa'i kenan tun daga arurin ya saba da hasu a can a hasun fa'ilin ne amma arurin ya koma fa'ilu aka shafe na biyu wato wanda yake saki ne an samu zihafi a ciki an shafe na biyu saki ne a ya zama wafi kenan ya cika dukkan tafilarsa amma arurin ya saba da hasu sai to saduka ja sai alifi kuma ishara zuwa bahari na farko shine dawili dawilu lahu dun albuhuri fara'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu to shi ma wato yana zuwa wafi ko yaushe ma shi ya fi zuwa hakan wato ya cika tafilarsa amma kuma arurinsa ya bambanta da hashurinsa kamar fadin wato baitin shahidin wannan shine fadin tarfa ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك ذي الأحبار من لم تزود ستبدي لك الأحبار ما كنت جاهلا ستبدي فأول لك الأحبار مفائل وما كنت فأول تجاهلا مفائل هذا عشان أحسن مفائل alai ku ya koma mafa'ilu an samu wafa'i kenan ya ishara zuwa bahari na goma zuwa bahari na goma shine wato munsarifu babul munsarif wanda shi ma dai wato yana da'ira ta hudu ne wanda munsarifun fihi yurabul masalu mustaqilun maf'ulatu mustaqilun maf'ulatu mustaqilu yana da taf'ila shida ne to amma yakan zo da wafa'i kamar fadin mawaki da yake cewa inna ibn zaidin la zala musta'milan lil hayri yufshi fi misrihi al-urfa inna ibn zaidin la zala musta'milan lil hayri yufshi fi misrihi al-urfa inna ibn zaidin mustaqilu inna زي مستفئل دن لاذا مفعول لمستعملا مستفئل من الحريف مستفئل شيتي مفعولات في مصره مفعولات يشيتي la zala musta'milan lil hayri yufshi fi misrihi menene to wato shi ma da wannan baharin ya zo wati saboda arurin ya saba da ضروري في مثله القرفة لا زال مستعملا للحيل يفشي في مثله القرفة واتو تنزيدو يفشي بينا تأمحان يدعينا تين الهيل ينا ياتا الهيرو أجرين ديكي سروسة أجرين ديكي ملكي إن ابن زيد لا زال مستعملا للحيل يفشي في مثله القرفة to sai dal isara zuwa bahari na hudu shine baharul wafi shi ma baharul wafi ne tunda yana da'ira ta biyu ne to yana da safila shida ne wato awansa asali mufa'alatun to amma ko yaushe dama dole sai ke yanzu da wafa'in nan tafila sa ta karshe sai an taba ta ba ta zama ba a kare ta lafiya shi yasa ma safi bin yake cewa buhuru shi iri wafiru hajani mufa'alatu fa'ulu wato isha baitin shahidi inda yake fa'i ya zo a cikin wannan fadin imru'ul qaisi lanaga namun nusawwiqu hajizarun ka'anna quruna jillati ha'isiyyu lanaga namun lana ganamu mufa'alatun nusawwiquha mufa'alatun jizarun fa'ulu ne zo mufa'alatun ba an samu wafa'i kenan to sai wannan buhuran guda takwas suna zuwa ne da wafa'i wanda aka nuna zuwa gare su da sadruka jayadun bahari na 15 da na 9 da na 8 da na 11 da na 10 da na 4 da na 3 da na 1 to su wa'annan suna zuwa ne da wafa'i to farfarku bainahum man jara shi yasa bambanci tsakanin kamani da kama da wafa'i ya fito a fili kenan in aka duba wannan sai a gano cewa bambancin tsakanin su ya fito a fili to shi wannan ilimi ne muhimmi saboda wa'ansu masalan suna ganin cewa to a maimakon kamar wannan ilimin ne zai hana a tsaya fahimtar da mutane ko ko a tsaya karatun ta sauwuti mai yadda za a tsarkake zuciya saboda yanzu abinda ake kuka da shi kenan cewa zukata sun karkata wani waje daban to amma abin tunani shi ne shi ta sauwufin yana yiwuwa ba ilimi ba zai yiwu ba ba ilimi in muka duba sai mu ga a kansali ka tafanta sauwukun in ka fara sai su ce ma to ka je kai ilimi hidayatul asiya'i masalan tana ɗaya daga cikin littattafan tasawufi wanda malamanmu suka dogara a kan ta kwarai a fannin tasawufi nazari haka na koyarwa amma aka duba masalan kamar a cikin littafin shehu malam Atiku manahilur rashadi za a ga inda ya kawo amsa wata tambaya a cikin hidayatul asiya'i ne ya ta kawo baitoci an san tambaya ta 49 ya ta kawo to a hidayatul asiya'i ne kafa in an karanta ta me za a cewa za a yi a komo a karanta ilimin cewa wabda bi fararil aini summa amal bihi summa al-kitabi wa sunnati mutarattila wa tibi'i bi ilmin fiqhi summa usulihi wa tibi'i bi ilmin fiqhi summa usulihi summa bawaqi ra'iha bindirajin wa ulumi adabin samaniyatul lugha sarfun wa nahwin wal ma'anil mufrada wa kaza badi'un wal bayanu wa qatiya summa al aruru to summa al aruru to cewa akai dama a tsara a karanta ilimin in ba a karanta ilimin ba abu da yawa ai ba za a iya ganewa ba in rikici ya faru ya za a iya ganewa ko wa'ansu abubuwan da ake so a karanta din a yi musu cikakken fahimta in ba wannan ilimin ba za a yi cikakken fahimta ba yanzu misalin irin yadda kamar shehu Ibrahim Allah ya gare shi da yake kokarin a ilimin yake akwai kasidarsa wadda ilimai ya kunsa mata daban-daban akwai kasidar sara'iya a cikin manasiku ko amin zikiri hayar ilhalki wa wani sirrita ma laka shaukun lafi yake ta nuni zuwa ga ilimai wanda ɗaya daga ciki shi ne wannan ilimin na aruri وبحر بسيط كامل المد واثر وكونية إياه عليه يسير to idan ba mu karanta ba fahimtar mu ga tsayarwar wannan baitin ba cikakkiya bace yaro dan karami ma dan shekara uku ko hudu in ba cikakkiyawa sai ado sai sa ta masu kyau zai iya cewa ma'aikata sun yi kyau ko sun miki kyau amma wani abin jewa ne kam bai kai ga fahimta ba sai wanda yake babba to abinda nake buri mu zama matsayin mu na manyan ne wanda za mu iya ganowa ba irin fahimtar yaran kawai mu tsaya kawai cewa eh wannan abu yana da kyau amma ba za mu iya fayyace ya hakikanin kyan nasu yake ba in ba mu shi ne manufar karanta irin waɗannan ilimin su ne manufar karanta irin waɗannan ilimin wati shi ya cewa kwarai kuwa wati ga shi ya zo a koguna takwas ga kuma wancan guda biyu wanda yake ya yi tarayya da kayanmi a ciki ya zo a koguna goma kenan
su an malaman arumi da za'in ta'arifi suke ta'arifi za ta sami suke
kamar
inda halin da lamme zo
a cikin to ai idan alif da lam ya zo ai kaga ko wajen faɗa idan za a faɗi lam din alifin da dama an san ba a faɗa ko is aliful wasl mata ka ga zai faɗa to amma lamin in za a faɗe shi ko za a idanin sa an za su sa da shi eh za su sa da shi kamar misali ablijin lu'mana din nan da muka ga a wato a wannan ramal ablijin lu'u kaga alif da lam sai sa wannan lamin illa ya ka an yi idanin sa ne cikin nuni shi yasa abulijin ka ga fa'ila abulijin fa'ila lu'u tu fa'ila tu a yi sa'ita ya sa shi ke nan amma alifin ne da ba a faɗa duk kalmar da za a faɗe ta ai malamin aruri zai sa ta tunda ai za ta fito a cikin magana duk kalmar da za a faɗa sai abinda ake faɗa ake isuna da shi dama to da shi abinda ba ruwan malamin aruri da shi wannan rafa'a ce wannan kasra ce wannan duk ba ruwansa da wannan wasali ne ko ko sukuni wasali sukuni wasali sukuni shi ne kawai
Bismillahirrahmanirrahim وليس قاعدة جزئيه وشدر وفوقه هو لجزء ثم الشدر والنهك اندرا لو أول حتما مبل موسى
فإن
تريد جوازا تجسر حدث كفك
أخاهدا
وليس قاعدة جزئيه
to a mini magana a baitukan da suka gabata a inda yake tafila ta baiti ta kan zo cikakkiya ba tare da an samu bambanci tsakanin wata tafila da wata ba wanda wannan baitin shi ake ce da shi tamakkali an yi magana kuma inda yake tafila ta zo cikakkiya baitin mai tafila shida ne ta tafila shidan tazo ko baitin mai tafila takwas ne tafila takwas din tazo amma tare da cewa wata tafila wato tafilan da yake tazo a rurin baitin ko ko rarbin baitin ta saba da wanda yake tazo hasho wanda wannan shi ake kiransa wa to kuma akwai inda yake akan sami cewa wata tafila gaba daya tafila biyu daga baitin ko fiye da haka ma a ce sun gube gaba ɗaya akwai inda yake dole akwai inda ba dole ba akwai inda yake haka dole akwai inda yake ba dole ba to wannan ne za a yi bayani a waɗannan baitukan da za su zo wai tsatu juz'aihi sare da juz'ansa guda biyu sare da juz'ansa biyu wato a sare da tas'ila biyu a ciki to shi ake kiransa jaz'un an masa jaz'i kenan an yanke shi kenan a sarye da juz'ansa biyu misalan kamar bahari na biyu wanda nan gaba ma za mu ji cewa shi dole yin jaza'in ya lubuce shi bayan da za a yi zo su take. Bahari na biyu ai mun san ya danganta ne ga da'ira ta farko, tunda da'ira ta farko tana da bahari na farko da na biyu da na uku. Ita ko mai tafila takwas ce, hisannin da'iratul mukhtalif tana zuwa da tafila takwas ne. To amma bahari na biyu wanda ake ce mishi majid, baharul majid, sai ya zamo bayan da za a yi zo da takwas ɗin nan da shida yakan zo. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun haka yake a maimaita takwas, amma koyaushe sai an ɗauke wannan fa'ilun ɗin na ƙarshe ya zamo fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun limajidi shiri indi sifatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun, koyaushe shi yana zuwa da wannan jazin ne. Ko basiti wanda shi ne na uku, shi ma dai ya danganta ga wannan da'ira. To shi ma yakan zo majzu'i, yakan zo an ɗauke masa tafila guda biyu, amma shi ba lalle ba ne in an ga dama ne yadda nan gaba za a faɗa. Mun san cewa yadda yake innal basita ladayhi yufsadu al'amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, to akwai inda yakan zo a maimakon a ce mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, sai a ce mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun, an ɗauke fa'ilun ɗin yakan zo haka ɗin da yawa. To irin wannan shi ake kiransa jaz'i kenan. Akwai waɗansu kogunan wanda yake dole sai an musu yanda nan gaba za a faɗa, lil awwali hatmun nabalu mutim, akwai koguna guda biyar wanda dole su da tajwidi suke zuwa, ba sa zuwa cikakku. To
wasaɗani
ɗan kuma ya zamo rabi gaba ɗaya a tattariyar sai rabin, kamar misali a baharul mutakamil mun san yanda ya kamil wato kamilu yanda awansa yake mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. To akwai wa'anda a sake maimaitawa haka, tunda shi baharul kamil ya danganta ne da da'ira ta biyu, da'iratul mu'talif wadda ita tafila ta shida ce, da baharul kamil da baharul hazabi da baharul wasif, da baharul wasir da baharul kamil sun danganta ne ga da'ira ta biyu wadda ita tafila ta shida ce, mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. To amma ko yaushe aka shi mutafa'ilun din nan akwai waɗansu wanda za su yi waƙe ya zamo a rabin kawai suke tsayawa, sai ya zamo baiti guda iyaka awansa mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun, haka baiti iyakarsa kenan. Wannan shi ake kiransa shaɗari, ko kuma a baharu rajazi wanda shi awansa mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, to ya zamo wato an tsaya a kan mustaf'ilun 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 ya zamo iyaka baitin kenan. To wannan shi ake kira shaɗari an masa tashkiri, baitin ya zamo an masa tashkiri kenan. To
wa fauqahu
haka nan kuma a sarar da abin da yake ya huce rabi kuwa, an aka ce za a sarar abin da yake ya fi rabi, kamar misali a baharul kamil din nan da yake mutafa'ilun 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 mutafa'ilun, a ce za a sarar da mutafa'ilun guda hudu a bar guda biyu, guda biyun nan ake su ne baiti. To wannan kuma shi ake kiransa nahaku, nahaku kenan, ya zamo baitin ya zuwa kan mutafa'ilun 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 mutafa'ilun, ya sa baitin kenan mutafa'ilun mutafa'ilun kawai. In an sake maimaita shi ya zamo an maimaita wani baitin kenan, in an sake maimaitawa an maimaita wani baitin kenan. To wannan shi ake kiransa nahaku. Wannan abubuwa guda uku da malam ya faɗa su ne ya kawo musu ansa, yake huwal jaz'u shi ake kiransa tajwi'i, wannan ya koma kan wa itsari juz'aihi, sare da juz'ansa guda biyu shi ake kiransa jaz'i, an masa jaz'i an yanke
kuma sha'in
an wato daga jaz'ahu ya yanke shi, akwai jaz'ahu ya yanke shi jaz'an yankewa, an yanke shi ne sun mashataru wa nufin kuwa in aka sanar da rabin ko wannan shi ake kira shataru an masa tasiri kenan
wannan haku
ya in kuma ya zama fauka hu fiye da rabin ne aka sanar wannan shi ake kiransa na haku idan ya abu in ya abu shi ake kiransa na haku wato wannan lafku ne da nasaru wanda yake murattari kenan ko an kawo shi a jerin sadu juz'ai huwa aljaz'u wa shadarin wanda ke huwa shadaru wa fawqahu huwa nahaku to
mil awwal hatman nablu
muke akwai wa'ensu koguna a cikin kogunan da anan littafin aka yi magana a kansu guda goma